Saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yawan yan takarar gwamnati a karkashin jam'iyyar APC ya karu a jihar Sokoto. To ko me hakan yake nufi ga kokarin da ake na tsaye da mutum daya?
Tsohon dan majalisar dattawa, tsohon dan takarar mataimakin gwamnati, kuma tsohon dan takarar gwamnati duka a karkashin inuwar jam'iyyar PDP a can baya. Senator Abubakar Umar Gada a yanzu ya kammale adadin masu son tsayawa takarar gwamnatin jihar Sokoto a karkashin jam'iyyar APC zuwa 3 a daidai lokacin da ake ci gaba da cece-kucen tsayar da dan takara daya a jam'iyyar tsakanin mataimakin gwamnati Ahmad Aliyu da tsohon kwamishinan kudi Faruku Malami Yabo. To ko me ya ja hankalin Senator Gada har ya yanki tikitin neman tsayawa takarar a karkashin jam'iyyar APC duk da yake a can baya an san shi a PDP?
Eh, saboda wannan jam'iyyar ita ce jam'iyya ta progressive, sannan kuma jam'iyya ce wadda kama wadda Jalal Muhammadu Buhari yake ciki. Jama'a sun shaide shi da kamanta gaskiya da kuma son gina ƙasa akan tsari na ga wannan yasa na sha'awa in shiga jam'iyyar da yake, saboda Allah ya bada dama a taimaka don gina ƙasa.
To sai dai duk da haka tuni da jam'iyyar ta APC ta fito karara a kafafen yaɗa labarai ta nisanta kanta da Senator Umar Gada da cewa baya daga cikin 'ya'yanta. Isa Sadiq Acida shine shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Sokoto.
Sun tura yaran su cikin jam'iyyar PDP, sun dawo sun tsaya cikin jam'iyyar mu, suna neman su neman ƙasa. Mun san su ba, mun san su ba. Wasu daga cikin su ba ma 'ya'yan jam'iyyar APC bane, ɗan jam'iyyar PDP ne. Bamu da shi cikin record ɗin mu, bamu san shi ba, kuma ɗan jam'iyyar mu bane.
To amma a martanin Senator Abubakar Umar Gada, wannan matakin shugabancin jam'iyyar ba demokradiya bane.
Irin wannan ba maganganu ne waɗanda yake na kasawa ga tunani, saboda harkar sai ka tausaya mai irin wannan tunani. Mutum na son jam'iyyar ta zaɓe, sannan yana koran masu shigowa. Wannan abu mamaki ne, ba abu magana ba.
Ana cece-kuce yanzu haka, ana zargin magatakarda da marawa yaron sa, kuma mataimakin gwamnatin jihar Sokoto da zimmar kamar shi ake gani yake soya dari akan wannan. Kuma akwai wani kuma dan takara shi kansa, shi kuma Faruku Malami Yabo, wanda shi ma ya ja daga. Menene naka kai ra'ayi dangane da wannan badakala da ake yi na tsira dan takara a jami'ar APC?
Ina son a samu tsarin wanda yake al'umma Sokoto su muka hukunci, wanda yake zai bautar da mutane akan tilastasu ga abin da yake so ga irin tsari na demokradiya, kuma ya rage ga mutane su muka hukunci, domin kowa na da yancin ya tashi tsaye abin da ya dace.
Muryar Senator Abubakar Gada kenan na baya-bayan nan da shi ma jefa mulfasa a cikin jerin masu son tsayawa takarar gwamnati a karkashin jam'iyyar APC a can jihar Sokoto. A shirin yau, inda muke ci gaba da sauraron muhawarar da shi Murtala Faruku Sanyi ne shirya mana tsakanin tsohon dan majalisar tarayya Shu'abu Gwanda Gobir da dan majalisar jihar Sokoto ne yanzu haka, wato Sani Alhaji Yakubu. Za mu taɓa batutuwa da dama da suka shafi siyasar wannan jihar ta Sokotawa, kama daga zargin cewa wasu 'yan siyasar jihar ba su so Buhari ya dawo daga kwanciya asibiti da yi a kwanakin baya ko a watannin baya Ingila ba, da maganar dalilan da wasu ke gani su ne suka hana magatakarda ya bar jam'iyyar APC ɗin, da zargin da wasu ke yi wa shi gwamnati Aminu Waziri Tambur cewa bai cika zama a jihar ba, da kuma maganar banganci na siyasa na matasa. To amma tukuna, bari mu share fagen shirin yau da gardama masu muhawara ɗin wanda dukkan su fanyen APC ne akan yadda suke kallon shugaba Muhammadu Buhari.
Wato abinda su magoya bayan shi su gunda guda ba su gane ba, Buhari fa sakon Allah ne ga jama'ar Najeriya.
A cikin wace aya ko wani hadisi?
Zan baka
ya wani ko sai mana ana nuhin wahayi fa.
Bari ya sauka, bari ya sauka, sauri kai,
sauri
ya sauka,
sakon Allah ne ga ƴan Najeriya. Kana nuhin yau in Buhari ya mutu sakon Allah ya kare kenan.
Kar kai sauri
yau in Buhari ya ce yayi rizani sakon Allah ya kare kenan.
Ka bar ni in fada, ai ka wuce abin da fadika.
Kana ji ko bayani nake son kai?
To saka bari in bayyana mana.
Wallahi babu inda adda wahayi yanzu, inda aka saukar da wahayi.
Ka bar ni in magana,
sai
ka bari in fada ma wannan amma jama'a
abin Buhari sa kwan Allah ne.
Bari ya faɗa mata da abinda kwani.
Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka sani a ba sakon Allah.
Kwani ka bari ya faɗa abinda kwani.
Al-Qur'ani littafi ya faɗa muka da abinda sakon Allah.
Ba wani
wallahi Buhari ya faɗe muke. Ba za mu fasa ibada ba. Ba za mu fasa zaman Najeriya ba. Ba za mu fasa cin abinci ba. Don me za ka ce muna Buhari sakon Allah ne ga wa?
Mu mun yarda cewa Allah ya aiko ma jama'an Najeriya.
Amma ba Buhari sakon Allah ga ƴan
Najeriya. Mu dai a matsayin mu na APC, a matsayin mu na musulmai, a matsayin mu na ƴan arewa, Buhari sakone daga Allah. Sakone daga Allah zuwa ga ƴan Najeriya. Lokacin da Allah ya kafa jarabawar rashin lahiya, sanda su gonda gobe suke ba su dungu, ba su mari, suna neman
Allah shi doki rayuwa tai Allah gura musu iko ne ni nake tsayen
kaman ya neman wani mukami shi
suna neman
shi ne neman rayuwa
suna neman cewa wannan mutum sun ga yanda ya taho ba zai iya rayuwa ba ya dawo da rayuwar shi tunanin su na san wanda mutum Adam a lokacin ni ban ga lahinsu ba amma abinda Allah yahinsu na yanke hukunci bisa ga hukuncin Allah ka hanshi haru duk wallahi bar faɗa maka mutullah adaji adawa gihi dukkanin abinda abaiwa da akai ga siyasa Allah ya mutu walita amma hamzali da sauri yasa ya tsata dulo da suke ita mai kyakkyawa mutuwa
amma ana ganin ba shi kadai ne
ne
saurara akwai ana ganin cewa ba Aminu Waziri Tambuwal ne kadai ya nemi wannan mukamin ba sannan kuma wasu na ganin ma
shi manka sani da shi ya toka hili
lokacin duk tare da wamuku yayi wannan me zaka ce
a wamuku ba baga da gaskiya bane wamuku bai shiga wannan bai shiga neman shugaban kasa ba ko neman mace bai shiga
a kuma ana nihin tare da shi tare da shawara shi
komai da goyon bayan shi wamuku ba shawara ba wamuku gwamnati mutum na mai aƙiyar siyasa gwamnati kowa ga kallon media yana ganin gwamnati tun kafin yanzu kullun yana ganin shugaban Bahari Buhari yana ba shawarin da ya kamata a yi na shugaban Arewa da jihar Sokoto
amma a can baya an ga sanata Wamukuru yana ɗaya daga cikin waɗanda ke rakiyan Bukola Saraki a kotu wanda ana ganin cewa kamar koda za a canza shi kai yana cikin waɗanda za su
yi shi kuma ba cewa gwamnati mutum mai gaskiya na kuma bai gaskiya duk inda aka
shiga siyasa me yasa yake tabbata da gaskiya
da an kai wannan abin da ya gani bai hito da abun da yake ganin cewa kuskure ne kuma yayi ba shawara a gyara kuma an gyara
to wallahi ina ga maka murtala duk wannan tsari da kaga ana yi na canza shekara wa mako shi a ce man din da faru kuma shi ya kawo shi ka sa abin da ya kawo mako ka sa abin da ya kawo mako da APC ya san yana da kashi amin da arasa domin ya ce babar mai biliyan 13 ba kotu ta tabbatar an bari an zaka Aminu Waziri ya kai kara cewa kada a binciki kada kotun gwamnatin tarayya ta binciki wa mako akan wata badakala ta biliyan 15 da ire-iren su waɗannan abubuwa suna yake jin tsoro ina ne za a yi komai da
wannan da
yake ita APC yanzu kana ji ko ta zan wani daki na ba barayi
kariya
wanda da yayi sata ya rashin gaskiya sai ta shiga
jami'iyyar honorable
Kadibu Afabio ha
honorable
Afabio bai laifi ba yau
honorable akwai korafin da wasu suke yi wanda har sun fara bayyana shi na cewa gwamnati Aminu Waziri Tambuwal bai tsaya ya karkatar da kuma ya damu da jihar Sokoto ba illa ana ganin kamar wanda muka fada can baya kullun yana yawo yana kudu yana bada kudaden ko kuma yana kashe kudaden jiha bai makamarmako a tsaya a kamar wani shi honorable yayin bayanin nan bari mu dawo shi ya zaka ce game da wannan abin
gaba wannan zarge-zarge ne na jama'a
kamar amana ga ni mai shugaban kasa ne
ina zuwa ba in yana so ya tsaya takarar shugaban kasa dole ne ya je nemi jama'a idan zai tsaya don haka ya sani babu wani aiki na jihar Sokoto wanda ya tsaya a cikin wannan tafiya ta mu sannan tafiye-tafiyen Aminu Waziri Tambuwal speaker yayin na kasan nan lokacin da yana speaker din nan kowane dare kowane yini in an ka gayyace shi wani abu wanda yake yana da muhimmanci gare shi zai je
in yi ba kwarai
don haka tafiye-tafiyen shi ko tafiyar da yayi wata jiha ne inda aka yi wani ko rashin lafiya ne ko me inda wata disaster ta faru kaga gwamnati dan uwan shi ne ya gayyace shi sannan na san wani gwamnati tare su Dixon ya je ya yi mai ta'aziyya yawa so waɗannan abubuwa su
ne gaskiyar labarin wata gara da aka ce ta karya wata jiha kuma ya bada
to ni ban san da wannan ba
wani bukara da kuma sani akan wannan labarin
to wallahi mu dai mun gaskiya kamar daga ni mun ga labarin a rubuce ga kawun watsa labarin na internet da cewa ya zo ya bada wannan ya bada tallafi banda hakikanin abin da
faruwa amma gaskiya ne mai laifi
dan ba zan yi karya akwai laifi abinda an laifi shine wannan kudaden akwai bukatar tsaron jihar Sokoto in a ce mun koshi idan mun koshi kamar wanda kasashen duniya kai irin su America su doko su kawo mu a Africa idan gwamnatin ya dauki rabin abin da gare mu ba laifi bane domin su ma energy suna yan uwan mu ne muna aiwatar mu mu zani ma wurin su amma abin da a problem mu ja Sokoto ba mu gani a kasa ba mu ja Sokoto muna jin yunwa amma ka duk kanzon mu ka ta kai ba wasu ka ce
ya zaka bayyana waɗannan shekaru uku na gwamnati Aminu Waziri
maka ta gaskiya ina faɗa maka ina tausaya wa ja Sokoto da kaina ni dan ja Sokoto inda muka samu kanmu kuma ina muna fatan alheri ina muna fatan wannan abin da darasi gare mai zama cewa bai saki akwa ga alamar jihar Sokoto ba amma it was
terrible for us a maganar mu.
Honorable Gondagu, kana ganin a cikin wannan shekaru uku Aminu Waziri yayi abinda zai kama hankalin jama'ar jihar Sokoto, koma wani irin mukami zai yi takara?
Al haqiqanin gaskiya Aminu Waziri yayi abubuwan da jama'ar jihar Sokoto za su yi na'am musu ya ba da shi. Domin na farko in ban mu samu komai ba, abinda number 1 a jihar Sokoto shine samun zaman lafiya. Lokacin da Aminu Waziri ya zo jihar Sokoto, ya iske an bata rayuwar matasan jihar Sokoto, an mayar da su ƴan kwaya, wasu an sa su cikin wani irin yanayi. Don haka a jihar Sokoto wannan aikin gwamnatin jiha ne wanda shi da kai ne ya jajirce, ya ga waɗannan matasa ya hana su su yi wannan, kuma an yaba da wannan.
Na ga din bayanin honorable Gondagobe.
Na'am honorable.
Sai ina sanin shi na dan duka mu mun yi takarda mu rawa cikin gwamnatin da ta wuce ta shi sanata Aliyu Magana takarda muku. Sannan ina faɗa maka ko da shi mai gaba sanata wa muku ya taho lokacin gwamnatin shi ya taradda IB na waɗannan yaran da aka ciya mata, aka ciya IB su yayi muni, suna tarar mutane, suna ashe kudaden, suna ashe jukunan su. Aka taho ma lokacin gwamnatin shi baka isa ka zo da POSIS a wurin siyan kaya, baka zuka faka bakin shago sai kaya, amma aka waye gari aka ba shi shawara ga yanda ya kamata a maganin su, kuma cikin iyawa Allah ya doki wasu daga cikin su ya ce ku a shugabanni da yau duk wanda aka koma gani a matakin na gwamna wanda ina aibar umarni, duk wanda aka koma gani da wani siffa na area boys ko wani roko wata ma'aikata ko fada da wani a kamo shi.
To gaishe ku. To muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana na wannan muhawara wanda zamu kammala da shi a makon gobe, Allah ya kai mu, wanda kuma zai yi kokarin amsa wannan tambayar, shin hannuwa siyasar Sokoto take ne? To kamar kullum a yanzu ma muna son mu gode su bakin namu honorable Sani Alhaji Yakubu da honorable Sha'abu Gondagobar da kuma shi wakilin namu Murtala Faruku Sanyina da ya shirya ya kuma jagoranci wannan muhawara da suka dauka a can Sokoto. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustapha Sokoton a Washington. Huta lafiya.